Don't know. saboda dan budurin kan da jika ta kafa zaki a gida saboda dan balan ta yi ba
amma ka lura kai da jali kan fada da makarbi
jikin ya mu da
ke ba makarbi
okay ba
amma dan malagiya ba
dan ba zai kawo ba mu da Amina baban sa
ai me tuwa madalla ai me tuwa madalla ai me tuwa madalla
me tuwa da official ne dan
Ibrahim Jeti
Haji Ibrahim Jeti Ibrahim dan mutanen Katsina Jeti wanti tudu garin dan Madina Ibrahim Jeti Nigerian police na gwamnati ba gaba daga
dan gidan yare mai iya ne Thank you.
music@houseofsongs.com.